أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا ما سوراو ina sallama in ta dinin musulunci tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun saki dawowa ci gaba da karatun mu na fasirar littafin qawaidi wanda wannan shine zama na 12 wanda kuma mun wancan lokaci mun tsaya ne inda muka bayani game da tahiyya da kuma alqanut wanda a yau insha Allah za mu tashi kuma ga wannan fa'ida da suka kawo kamar yadda muka faɗa malamai ne suka dauka ga abun saboda muhimmancin su shi suka saka su a cikin wannan bangare na wannan littafi na qawaidi to shine malamai yake cewa bismillah muna fara karatu da sunan Allah ar-rahman mai gaman rahama anan duniya ar-rahim mai kibabin jinkai a lahira yace fa'idatun ga wata fa'ida naqiyatun salkakakka waye ita ce hazihi ita ce wannan addu'a ga tunan zai karanta mana nan gaba ma'ana zai karanta mana wata addu'a ce wanda yawanci zibin da yana da kyau mutum ya karanta shi saboda ya samu ladan da ke samu ciki shine yace wahiya ita ce hazihi wannan man arada duk wanda yake nufin an yu akhara lahu ayi jinkiri gare shi fi umrihi a cikin rayuwa ta wayun sara a taimake shi ala aduhi bisa ga makiyan shi wayu wasa'a alaihi ayalwata gare shi fi rizqihi a cikin arzikin sa wayuka a kiyaye shi mai ta tasu'i mummunar mutuwa fali ya kwalto ya fada hina yumsi lokacin da yayi marice wa hina yusbihu da kuma lokacin da ya safiya talata marratin sai ya karanta wannan tasbihin su uku gashi nan zamu karanta nan gaba wai ma'ana abin da yake nufi shine wannan addu'a ce zai karanta maka wanda duk wanda yake son wato jinkirta mashi ga rayuwar shi malamai suna cewa a sai dai a ce a watan a sanya albarka ga rayuwa ta don duk wanda zai to duniya duk adadin shekarun da mutum zai dama Allah ya yi ibo mashi duk sai suna cewa koda hadisi da duk sauran wuraren da an kaga cewa za a jinkirta mutum a ƙara mai rayuwa ma'anar shi wai za a sanya albarka ne ga rayuwar shi to duk wanda yake so a sa albarka ga rayuwa ta kuma a taimake shi bisa ga dukkan makiyan shi Allah ya tsare shi daga shirrin su kuma ya zama shi ka samu nasara kansu kowane lokaci sannan yana son kuma Allah ya yalwata mashi arziki ne ma'ana ya zama cikin ruhin asiri ba wai wajen arziki wajen Allah dole sai ka tara dukiya mai dimbin yawa ba shi yake nufi ba arziki wajen Allah ka zama da rufin asirin ka da kuma imanin ka mai kyau da sauran watan al'amuran ka na addini to shine ma'anar shi wannan din shine ma'anar yalwata arziki din to shine wayo sa alaihi fi rizqihi a yalwata gare shi a cikin arzikin nashi din sannan wayu ka duk wanda yake son a kare shi daga wani mummunar mutuwa to shine yace to sai rika karanta wannan tasbihi din da safi da marici da safi bayan sallar asuba sai mutum ya karanta su uku da yamma bayan sallar asar kuma sai ya karanta su uku ga tasbihin nan shine sai mutum ya karanta subhanallahi mil almizani wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arshi shine tasbihin subhanallahi mil almizani wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arshi subhanallahi mil almizani wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arshi sai akiya subhanallahi mil almizani ba min da nun arabani ba min ne da kuma lam arlamun kenan mil almizani subhanallahi mil almizani wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arshi wannan shine abinda basara shine subhanallahi salki ya tabbata ga Allah mil almizani ciki da ma'auni ma'ana duk wani skeli na awu to salki ya tabbata ga Allah adadin yawan duk wani abun awu wa muntahal ilmi da dukkan kololuwar ilmi wai duk adadin yawan ilmi to tasbihi salki ya tabbata ga Allah duk adadin yawan ilmi baki daya ka kusan yawan ilmi ba kadami bane sannan goma bulagar rida da duk matukar yarda ta Allah madaukin sarki to salki ya tabbata ga Allah adadin yawan haka nan sannan wazinatul arshi kuma salki ya tabbata ga Allah adadin yawan watan girman al'arshi a cikin al'arshi dan mun san girman al'arshi wanda mun karanta shi wancan lokaci ko cewa da za a dauko samai da kasai da duk abin da a cikin su gaba daya a jefa su bisa ga shi al'arshin nan to yanda ka san ka dauko kwandala kwara guda irin ta karfi ta dadin nan ka samu daji babba ka jefa da ciki in wannan kwandala tana tare wani abu a cikin wannan daji to sama da kasa an ka jefa su cikin al'arshi kuma suna iya tare wani abu gari saboda girma ne to wai ma'ana shine tsalki ya tabbata ga Allah duk adadin yawan ciki da shi al'arshi din shine ma nace intahatu wannan addu'a din ta tuki wannan tasbihin ya tuki min kitabi manahijus sa'adati yace ya dauko shi ne daga cikin littafin manahijus sa'adati sharhi ne na dalailul khairati to sannan sai malai yace kuma hazihi to wannan shi kuma fawaidun wadansu fa'idodi ne wadanda gairu mazkuratin ba ambace su ba fi awwalil kitabi a farkon littafi min ha yana daga cikin su wadannan fa'ida shine kamar yadda muka faɗa abin da ke cewa fa'ida shine ga rabasa da Hausa kenan ko to shine yace shine min ha yana daga wannan fa'ida din qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam shine zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna man qara'a hadhihi shahadata yace duk wanda ya karanta wannan shaida ithra kulli salatin a gurbin kowace sallah wai ma'ana bayan kowace sallah faridatin ta farilla sallah duk kowace sallah farilla sai mutun ya karanta thalatha marratin shudi uku sai ya karanta wannan abin da zamu faɗi nan gaba to rufi'a anhu za a dauki daga gare shi wannan mutun din su'alu munkarin wa nakirin tambaye can da mun kai magana ta munkarin da nakirin to yi mutun yana karanta wannan shaida da zamu karanta nan gaba a bayan ya gama kowace sallah ta farilla in yana karanta ta su uku to za a dauki mai wannan tambaye ta munkarin da nakirin ba za su mai tambayoyi din ba ba'da mautihi bayan mutuwar shi waffaqana Allahu Allah ya datar da mu wa iyyakum da ku masu karantawa da masu saurare kenan ayyuhal muslimun ya ku muslimi baki da amin ya Allah ka karamsa ma'ana amin kenan mai ma'ana ya Allah mai karba an addu'o'i ka karba to ga ita nan shaidan zai faɗa maka yanzu nan gaba wanda yake nufi zaka rika karantawa din duk bayan kowace sallah ta farilla in kai sallah azhar ka karanta kafa uku sallah la'asar ka karanta kafa uku sallah magriba ka karanta kafa uku sallar isha'i ka karanta kafa uku sallar asuba ka karanta kafa uku to ga tana shine ce bismillahi muna farawa da sunan Allah ar-rahmanu mai gamar rahama ar-rahim mai kebin jin kai alahira sai ce to wahazihi wannan wahazihi shahadatu wannan ita ce shaidawa ga tana zai faɗa maka yanzu shine ga tana sai ka karanta ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun bakin ta kenan ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun wannan ita ce yake nufin sai zaka karanta su uku din bayan kowace sallata farilla wato wanda mutun za a dauki mai wannan tambayoyi na mala'iku da za su yi a cikin kabari din to shine ma'anarta fasar ta shine ashhadu na shaida na yadda na tabbata Allah ilaha illallah ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi ilahan wahidan shi ubangiji ne daya wai ma'ana Allah ne kwara daya ba tare da wani Allah yake ba ya wani Allah in ba Allah madaukakin sarki ba mun ga mun yi san cikin arshada ku sannan wa rabban shahidan kuma shi ubangiji ne mai shaida akan komai wai ma'ana komai Allah yana sanar da shi shine mai shaida ne akan komai wa nahnu lahu muslimun mu mun miƙa waya zuwa gare shi ubangiji to shine yake cewa mutum ya karanta wannan din kafa uku bayan kowace sallah ta farilla shine ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun to wannan kenan sannan sai kuma yace wa min ha har yanzu yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani din ya koya na fa'ida zikiru shine wani zikiri ma'ana wani zikiri kenan wanda ya kunu qari'u mai karanta shi yana kasancewa thalatha marratin mai karanta shi kafa uku shine zikirin wato wani zikiri wanda ya kunu qari'u mai karanta shi yana kasancewa thalatha marratin shudi uku kulla lailatin kowane dare kamudrike lailatul qadri kamar wanda ya riski dare lailatul qadri wai ma'ana shine yana nufin wai wannan wanda zai faɗa maka yanzu nan gaba shi kuma duk wanda yake karanta shi kafa uku duk dare sanda mutum zai kwanta bacci ya karanta kafa uku za a bashi lada kamar ya riski dare lailatul qadri ya yi ibada a ciki ne to shine ciwo huwa shine gashi nan wannan zikirin da mutum zai karanta din shine bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim shi ma bakin ta kenan bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim wannan shine abin da yake nufi din fasara ta shine subhanallahi salka la ilaha illallah ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah al halimu mai hakuri din nan ma'ana shine Allah wanda za a laifi amma ubangiji madaukakin sarki zai mai da kai kawai ma bai ma san kai ba wai ma'ana sai yake kama ka sai ka tara da yawa sannan daga baya sannan a kama ka dalishi to shine al halimu mai hakuri al karimu mai girma ko kace mai karamci sai ga mutane suna so amma Allah ma kuma yana basu ni'ima ya basu ruwan sama ya basu lafiya ya basu arziki da sauran abubuwa daban-daban subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbis samawati sab'i ubangijin sammai bakwai wa rabbil arshil azim ubangijin al arshi mai girma shine fassarar wannan din sannan a sai kuma har yanzu malai ka sake kawo cewa minha yana daga cikin addu'ar da ya kamata mutum yayi kokari ya riga yi hazar du'aul mubaraku wannan addu'ar mai albarka insha Allah in Allah ya so ga tanan shine ya ce waye ita ce Allahumma harusuna Allah ka tsare mu bi ainika da zatinka allati la tanamu wannan da ba ta yin bacci wahfazna ka kiyaye mu bi rukunika ka kiyaye wahfazna ka kiyaye mu bi rukunika da karfinka allazi la yuramu wannan da ba a nema wanda ba a nufi wai ma'ana wanda ba wani wanda sai ya nufi karfin Allah shine allazi la yuramu warhamna Allah ka ji kan mu bi kudratika da ikonka alaina akan mu falanu hulaku kar mu halaka ya ubangiji wa anta thiqatuna kai ne amincin mu wa raja'una kai ne abun fatan mu abun kaunar mu kenan to wannan shine ita ce addu'ar da yake nufi din za a karanta Allahumma harusna bi ainika allati la tanamu wahfazna bi rukunika allazi la yuramu warhamna bi qudratika alaina falanu hulaku to wannan shine abun da yake nufi da ita wannan addu'a din wanda za a karanta to wannan ita ce to shine yace to kuma wa man dawa ma alaiha duk wanda ya dawo ma akan karanta ita wannan addu'a din ya qara'u ha yana karanta shine wa man dawa ma duk wanda ya dawo ma alaiha akan ta ya qara'u ha yana karanta ta salatan kafa uku sabahan da safi wa masa'an da marici hufiza za a kiyaye shi min kulli makruhin daga dukkan wani abunki bi iznillahi da iznin Allah madaukakin sarki wa ma'ana duk wani abu mai cutarwa to Allah zai kiyaye mutum ya tsare shi daga gare shi inda yana karanta wannan addu'a din kafa uku da safi bayan sallar asuba da kuma da marici bayan sallar la'asar yace tammat ta cika bi hamdillahi da godiyar Allah wa sunna aunihi da kiyawan taimakon shi to wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a yi kokari ita ma ya zama ana karanta ta safi da marici Allahumma harusna bi ainika allati la tanamu wahfazna bi ruknika allazi la yuramu warhamna bi qudratika alaina falanuhu laku wa anta thiqatuna wa raja'una kaga addu'a ce ya Allah ka tsare mu da zatinka shine bi ainika da zatinka din inka kula shi yasa sai a fassara ba za a yi ma Allah sifan da shi da gaba ba a ce da ijiyarka ba domin kalmar ya zo ai ko kamar irin alqur'ani zaka ji Allah madaukakin sarki yana gama ne Musa yana ce mashi fa inna yana cewa menene yana cewa bi mar'an minna suna cewa wai bisa ga kulawar mu malamai su ce bisa ga kulawar mu wai ma'ana ba za a ce da ido na Allah madaukakin sarki ba kamar fa innaka bi ayunina dinnan shi ma to wai ma'ana shine sai ayi tawili a ce Allah ka tsare mu da zatinka wannan dinnan da baya bacci ba ijiya ba sannan wahfazna ka kiyaye mu bi rukunika ka kiyaye mu ya ubangiji bi rukunika da ikonka allazi la yuramu karfinka kai shine bi rukunika da karfinka allazi la yuramu wannan wanda ba a nufi ba a nema wai ma'ana ba wani wanda zai cewa tunkari Allah da yaki ko da wani abu daban to shine wai wannan wanda ba a nema din nan ko kuma ka ce ba a nufa sannan warhamna ka jikamu bi kudratika da ikonka ya ubangiji alaina akan mu falanu hulaku ya Allah garmu haraka Allah ka kare mu alfaran manzo Allah sallama muna da koto duka Allah ya kare mu daga kowane irin sharri to shine ke cewa wannan addu'a mai karanta ta so uku safi da marisi to Allah zai kare shi daga dukkan wani sharri to muna fatan dukkan abin da yake mai cutarwa gare mu rayuwar mu muna fatan Allah ya kare mu daga ita baki daya ya kiyaye mu zahiri da batini jari da rana kowane lokaci gida da daji alfaran manzo Allah sallama dukkan abin da ya sananta ga al'umma musulmin duniya baki daya muna addu'a Allah shi yayi mu musulmi baki daya musibin da ke ciki alfaran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma shi ma dai yau ina jin dai mu yi hakuri shi ma za mu takaice shi nan saboda akwai uzuri shi ma sai dai in mun dawo insha Allah in mun ka dawo karatu in zai dauke mu mu ida kammalawa gaba daya to sai mu gani in kuma haka zai over da yawa kuma sai mu raba amma dai gashi karatu ya so ya ja saboda yawa gashi har an kai halaka ta 10 Sha'ban abu ta 12 ko ina jin in mun dawo ta 13 za mu yi to kaga amma dai su ba komai insha Allah da sai mun dawo yawan lokaci za mu ga yadda zai kama din to Allah ya sa mu dace saboda kaza mu tsaya anan dan uwan ku a cikin addinin musulunci shine Sanusi Shaikh Ibrahim dan Malam Nasara Godel zan Palestine Nigeria yake muku sallama wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.